Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin Duniyar Amurka. Gwamnatin shugaba Biden ta yi gargaɗi ga Majalisar Dokokin Amurka kan barazanar da ke tattare da rashin amincewa da buƙatar da ya mika ta neman ƙarin tallafin dala biliyan 61.4 ga Ukraine. Yana mai cewa hakan zai iya sa shugaba Vladimir Putin ya yi galaba a kan ƙasar ta Ukraine cikin mako guda idan har majalisar ba ta gaggauta amincewa da buƙatar da ya mika ta neman tallafi ga Ukraine ɗin ba. Yau batun da shirin na Duniyar Amurka zai mai da hankali a kai kenan. Sunana Mahmud Lalo. Madalla. To tallafin da Amurka ke baiwa Ukraine don yakar mamayar da Russia ta yi mata na karewa, yayin da lokaci ke neman ya kurewa ƴan majalisar dokokin ƙasar wajen cimma matsaya dangane da buƙatar gaggawa ta neman ƙarin tallafin dala biliyan 106 da shugaba Biden ya mika wa majalisar don tinkarar al'amuran da suka shafi tsaron ƙasa. Ben Cardin shine shugaban kwamitin kula da hulɗa da ƙasashen waje a Majalisar Dattawan Amurka.
By degrading Russia's military capabilities, we are also degrading the capabilities of those who Russia works with.
Yace wannan kudade da za a zuba don Ukraine za su yi tasirin da zai wuce iyakokin ƙasar. Saboda idan muka kassara ƙarfin dakarun Rasha, tamkar mun kassara dukkan waɗanda Rasha take aiki tare da su ne, kamar Iran, Hamas da Hezbollah, domin muna kallon su ne a matsayin masu ruwa da tsaki a wannan harka, ba wai a keɓance suke ayyukansu ba.
‘Yan
majalisar dai yana ta faɗi tashin ganin sun cimma matsaya kan tallafin da za a ba Ukraine da Isra’ila. Da kuma batun kare kan iyakar Amurka kafin wa'adin ranar 17 ga watan Nuwamba da kasafin kuɗin da aka ware na wucin gadi zai kare. ‘Yan Democrats da wasu ‘yan Republican na ganin kamata ya yi majalisar ta amince da waɗannan kuɗaɗe baki ɗaya. Mitch McConnell shine shugaban marasa rinjaye a Majalisar Dattawa.
We should continue to invest in expanding America's defense industrial base.
Yace ya kamata mu ci gaba da saka hannun jari wajen ganin mun ƙara ƙarfafa tsaron Amurka. Don mu sabunta makaman da Ukraine ke amfani da su ko don amfaninmu, mu kuma hanzarta samar da waɗanda Isra’ila da Taiwan da sauran ƙawayenmu na yankin Indo-Pacific suke bukata. To sai dai wasu ‘yan majalisar a ɓangaren ‘yan Republican na nuna damuwar Amurka na zuba kuɗaɗenta a yaƙin Ukraine da ake kare jini buri jini. Senata Rand Paul dan majalisar dattawa ne a bangaren ‘yan Republican.
We're borrowing the money. It doesn't make any sense. It's coming from somewhere where it would be in a productive use.
Yace waɗannan kuɗaɗe fa ba shi muke karɓowa. Hakan ba shi da ma'ana. Kuɗaɗen na zuwa ne daga wani wuri da ya kamata a ce ana cin gajiyar su. A maimakon hakan sai ana amfani da su wajen ci gaba da yaƙi.
Basically fomenting a war and continuing a war.
Gwamnatin Biden dai ta faɗa wa ‘yan majalisar dokokin a ranar Laraba cewa kin samar da kudaden a yakin da Ukraine ke yi da mamayar Russia zai iya haifar da wani mummunan sakamako da za a iya gani nan ba da jimawa ba. James O'Brien shine mataimakin sakataren harkokin wajen Amurka.
President Putin says if we walk away, Ukraine falls in a week.
Yace shugaba Putin yace muddin idan muka janye, Russia za ta iya yin galaba akan Ukraine cikin mako guda. Yayin da ake tinkarar lokacin hunturu a Ukraine, jami'an ba da tallafi na Amurka sun yi gargaɗin cewa babu sauran kuɗaɗe da suka rage da za a iya biya wa Ukraine buƙatunta na yaƙi. Erin McKee, jami'a ce a hukumar Amurka ta raya ƙasashe ta USAID.
If Congress does not approve supplemental funding our partner organizations in Ukraine, would have to either reduce the number of people.
Tace idan har majalisar dokokin Amurka ba ta amince da wannan ƙarin tallafi ba, dole sai kungiyoyin da muke hulɗa da su a Ukraine sun rage mutanen da suke cin moriyar wannan tallafi da kashi 75 cikin 100, ko kuma ma a dakatar da dukkan ayyukan agaji da ake yi.
Or suspend our humanitarian programs entirely.
Senatoci ‘yan Democrat da wasu ‘yan Republican sun nuna damuwa kan yadda ƙasashen yankin nahiyar Turai suke gujewa ɗawainiyar ɗaukan nauyin bada tallafi ga Ukraine. Senata Chris Coons ɗan jam’iyyar Democrat ne a Majalisar ta Dattawa.
There is a global coalition of 50 countries providing more than $90 billion in direct support.
Yace akwai gamayyar ƙasashe 50 da ke samar da sama da dala biliyan 90 kai tsaye ta fannin gudanar da ayyukan jinƙai da tallafa wa dakarun Ukraine. Ko da yake mu ne wato Amurka muka fi bada kaso mafi tsoka. Saboda haka kamata yayi karo-karon da ake yi don tabbatar da yanci a bagin yaki ya zama dawainiya ce ta daukacin duniya.
The contributions to the fight for freedom on the front lines in Ukraine is genuinely global.
Jami'an gwamnatin Biden dai sun faɗa wa 'yan majalisar dokokin cewa kasashen nahiyar Turai sun zura ido ne su ga ko Amurka za ta bada ƙarin tallafin. Jami'an sun kuma ce mai yawa su kasashe su janye tallafin su ga Ukraine. Idan har bukatar neman ƙarin tallafin da fadar White House ta mika bata samu karɓuwa a majalisar dokokin ba. Masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirin duniyar Amurka na wannan makon. Yanzu a madadin Catherine Gibson da ta hada asalin rahoton. Sai Fiona Nandudu da ta hada shirin. Ni Mahmud Lalo nake cewa mu tara a wani makon idan Allah ya kai mu.